Kimanin manyan laifuka 50 ne zaman kotun za ta duba, inji Salisu Shebu, gatan shari'a na babbar kotu ta nan da magaran.
Wannan shari'a ta bana, kamar inda na faɗa muku, dosiye wajen 50. Kuma dosiye 50, wannan alfar 50 ta shahi mutane wanda ake zargi da manya-manyan laihuna su wajen guda 87 ne. Cikinsu, ko wanda suka yi kishin kai da gangam. Su kashe mutum shine muke cewa martir. Akwai wa'ansu kuma kisan maka aishi sai da aka zo suka dauki mutum wa'ansu matakai suka labe ko kuma suka tsaya suka yi tunani suka tsara abin ya za a yi su wannan kisa shine muke cewa asasina. Akwai kuma wa'ansu cikinsu guda 6 manyan barayi ne. Wa'ansu kuma cikinsu akwai wadda wata mace ta sawa mijinta kishin lalle cikin abinci. Da ya zo ya ga miyar ta sake yanayi saboda haka ya tsantsamta ya ci zo ki sha ta kiya shi ne ake cewa wannan amfazonuma ko da yake bai ci ba amma kamar ya ci shi ne muke cewa amfazonuma infection formel. Akwai mace ita ta ɗauku ta kashe infanticide. Akwai kuma biyu wanda suka zo daga gam suka kogawa ɗakunan mutane wuta shine muke cewa ɗan sandi volunteer da yayi abiti.
Babban abin da yafi ɗaukan hankalin shari'ar a wannan karo shine lamarin yawaitar fyaɗe.
Zancen shaɗin nan shine ma ya hice mu ne tuwa kuriya tunda a shekaru 2 bayan da suka huce a samu ka hiba guda 7 zuwa 5 wannan gama kuma wannan kwata-kwata an samu wannan ka 20.
Ganin irin cunkoson da ake fama da shi a gidan kaso shari'ar za ta dauki tsawon wata guda.
Wannan mutane da zamu wa shari'a cikin wata guda. Tunda mun saba a zo a yi sati 2, a yi sati 3 a watsi. To wannan jama'a ta yi yawa a gidan kaso. Shine muka ce gwanda a zo a yi zama guda.
Gatan shari'ar ya koka da wani kalubale da kotu ke cin karo da shi na yadda ake shari'a musamman ma a karkara.
Cikin wannan kakin hallo 27 da kin nan 8 yara ne wanda suke da ƙasa da shekara 13. Mu wannan wanda muka sani ne ma akwai wanda sarakunan gargajiya can ƙauyukan nan gashi an yi amma ba a so abin ya je bariki sai a nema a gyagyara. Awa wannan tara a yi abin da shi kenan aka yi an ba doki matakai ba an kotu ta tsaya ta ce za ta yi wani jin tausayi wani abin da kin nan to kalkuce abin da zai ƙare kullum gaba zai to saboda haka ne. Kullum nake cewa an kama irin wannan mutane kina an musu hukunci mai tsanani saboda gobe ka su kara.
A ƙarshe Salisu Shaibu ya yi kira da magabata da su tabbatar an hukunta dukkan mai laifi yadda ya dace.
Kodoshi ina kiran magabata da babban murya. Mihi yawa wanda suke aikata wannan laifin yara ne matasa. Su kuma matasan nan menene wutar yake kai su suna wannan abin nan. Kwaya cikin ya sha wannan ba ruwan shi ya zo ya iske mace tana kwana ya fada ta. Akwai wani shi malami musamman aka bashi amanar yara sai ta hidawa makaranta kai su Najeriya zuwa wannan Kano da yake neman su kuma maza ne yake nema yara kankana. Irin wannan abu dole ne dan kasa dan jiha kowa da kowa ya tahi yaki wannan mummuna aiki.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.